saura kwana uku ta rage sallah, a cikin kwana uku zaki fari, zaki haske. Kina so kiga kin yi haske iwa da asiri, kina so kiga kurajen da suke fuskarki sun fita, kina so kiga strike mark din da yake jikin kin ya fita, kina so kiga cyber din da yake fuskarki ya fita. Ke wannan ingredient din na jikin sabulu ba ma sai na fada miki ba, ke da idanki lissafa irga garanti ne akan wannan sabulun. Kwana uku kasal yayi yawa, ya biya miki dukan bukatunki. Kin huta da amfani da mai, kin huta amfani da shower gel domin yin haske a lokacin bikin sallah. Wannan sora kankanin lokaci, lokaci ne da ya riga ya kure miki, to babu abin da ya kamata ki amfani da shi emergency kamar wannan soft. Soft din yana bala'in saka haske sosai da sosai cikin kwana uku cikin kankanin lokaci. Ba sai kin siye shi da kudi da tsada ba, a kudi kalilan zaki siye shi, zai miki kuma maganin duk abin da kike so. In kike karanta wannan ingredient din da yake cikin sabulun nan, dole kiji ya shiga ranki. To ni tunda ake bada sabulu, ake recommending din sabulu, ban taba ganin wanda ake bada shi guarantee kuma yayi abin da ake so ba kamar wannan sabulun. Ai sabulun nan ya ta